الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي غبار كاراتونا تصريفي أن للتافي ميسونا متن البناء والأساس في علم التصريف ساتن دي غباتا منكوانا أكارشان شمبتا da mai tahqiqin littafin ya kawo da yayi bayani kan wasu abubuwa masu matukar fa'ida fahimtar su to zai taimaka maka fahimtar abin da za a faɗa a cikin littafi da kuma shi karan kansa fanni to mun tsaya inda yake cewa wal qalbu inda sarfiyina lahu ahwalun faqad yakunu bil ishtiqaqi aw bin nudura bit tashihi aw ghairi zalika qalbi zai iya kasancewa wanda shine abu na karshe da ya bayani akan sa zai iya zamo wa ta hanyar ahwal daban-daban wani ta hanyar al-istiqaq wato debu kalma daga wata kalma ko ta hanyar nudura wato zaman lafazin baya da yawa to zai iya sa ai kalbin sa zuwa wani abu abi tashihi ko kuma ana son a yi tashihin shi wannan lafazin kila akwai huruful illa a ciki aw gairi zalika ko wani wannan to yace hadha bi ikhtisarin shadidin wa huwa aqallu ma yuqalu fil mizan as-sarfi abinda muka faɗa shine mafi kankantan abinda za a faɗa akan mizani na tasrifi kinan kaga ba wai ya shimfida bayani bane dalla dalla yayi summarizing din wasu abubuwa ne wasu abubuwan ma bai fade su ba to saboda haka kai tsaye za a fara littafi yace bismillahir rahmanir rahim to basmala an sha bayani akan ta ba buƙatar maimaitawa muna fara wannan littafi muna masu neman taimakon Allah Ar-Rahman Ar-Rahim wanda yake mai cikakkiyar rahama da jin kai ilam ka sani ya kai mai saurare na anna abwab at-tasrifi lalle babuka na tasrifi yana nufin tasriful af'al dama tasrifi gida biyu ne akwai na bangaren ayyuka akwai na bangaren sunaye to shi wannan littafi zai yi bayani ne akan tasriful af'al kuma abin da yasa malamai suke farawa da shi wasu ma shi kawai suke ambata saboda shine al-aslu shi yafi wahala kuma shi yafi yawa so in ka fahimci tasriful af'ali tasriful asma'i ba zai baka wahala ba saboda wahalar da ke cikin tasriful af'al babu ta cikin tasriful asma'i shi yasa zaka ga mafi yawan marubuta koda za su haɗe gaba ɗaya ne to zaka ga na af'al din suke fara kawo ba shi suke fara kawo sannan sai su kawo na al-asma daga baya wasu kuma za su takaita iya tasrifu al-af'al din tun zamanin waɗanda suka wuce a baya kuma har zuwa yanzu to za ka yi ta ganin wannan to 35 baban mala ya ce tasrifu al-af'al babi 35 ne idan ka haddace waɗannan abwab to insha Allah ta'ala zaka fahimci wasu abubuwa game da shi tasriful af'al to kuma ambatunci wanda yayi 35 la'akari da shi as-sulasi wanda as-sulasi al-mujarrad shi yana da babi 6 wanda zai ambace su shi kuma as-sulasi al-mazid yana da 25 wanda su ma dai duk zai kawo su zai ambace su sai ar-ruba'i al-mujarrad shi kuma yana da wazani daya sai ar-ruba'i al-mazid shi kuma yana da guda hudu to in ka tattara su da shi na sulasi al-mujarrad da na ar-ruba'i din shine zai baka 35
na'am
to su zai yi bagana akan su eh amma ba wai su kenan bane
na'am
eh su ne dai mafi muhimmanci
na'am
eh da akwai wasu wadanda bai ambata ba tunda shi da maluttafin an yi shi ne saboda masu koyo ba wai an yi shi ne saboda mutawassidai ba ko kuma al-muntahin dalibai yan ajin karshe ba dan su an kai wannan littafin ba an yi shi ne saboda mubtadi'ai to dama shi rubutu ko yaushe akan kalli suwa ake rubutun don su sai a rubuta daidai da fahimtar su in yan primary ne to kaga an san yanayin yadda za a yi magana da su ko ba haka ba in yan jami'a ne to kaga shikenan in kuma daktoci ne to kaga shikenan usulubin ba zai zama daya ba to shi yasa zaka ga littafin bai da wata wahala to sittatun min halis sulasi al-mujarrad guda shida duka as-sulasi al-mujarrad ya kunshe su al-babu al-awwal babe na farko game da shi as-sulasi din guda shida da yake da shida din muna da fa'ala yaf'ulu muna da wazanin fa'ala yaf'ulu mawzunuhu to abinda za a auna shi da shi ya an ce al-mawzun shine abinda za a auna kenan lafazin na larabcin shi kuma wannan ana kiransa wazani al-wazanu fa'ala yaf'ulu kenan shine ma'auni to kalmar da zaka auna ta da wancan mizanin to ita ake kira da al-mawzun to awun sa shine nasara yansuru kaga nasara yayi daidai da fa'ala yansuru yayi daidai da yaf'ulu in ka duba fa'ul kalima da ainul kalima da lamul kalima duka ba a samu bambanci ba to an ce nasara ya taimaka yansuru kuma yana taimako wa alamatuhu to alamar da zaka iya gane wannan babin na fa'ala yaf'ulu an yakuna ainu fi'ilihi maftuhan fil madi ainul kalima din sa ka ganta da fataha amma a fi'ilin sa wanda ya gabata madi kenan ka kama fa'a a aka ce ba'u ba nasa sa aka ce sare ita ce ainul kalima kaga tana da mi fataha ko yawa wa madmuman kuma yakan kasance abin yi wa dhamma fil mudari'i ga mudari'i a madi kai mata fataha a mudari'i sai kai mata dhamma shi yasa aka ce yaf'u yansuru waccan sarin da take da fataha a madi to a mudari'i sai aka yi mata dhamma sai aka ce yansuru to duk kalmar da ta yi daidai da nasara yansuru to da wannan ma'auni zaka auna ta sai ka ce wazanin ta fa'ala yaf'ulu ina batar an gane yawwa to kuma wannan yana da yawa a larabci shi wannan ma'aunin akwai af'al da yawa da suka zo a wannan babi da zaka auna su a wannan babin an gane ko
na'am
yawwa akwai misali to kamar me
kataba
ya katubu
na'am
kaga ba za a ce ya katabu ba da me kuma na'am
hasada ya hasudu
hasada
na'am
ya hasudu
na'am arisha ya arushu arisha
muna neman fa'ala fa'ala muke nema ba fa'ila ba bamu kai fa'ila ba
nasara
gashi rubuce mana eh akala ya akulu
na
basara
ya
busuru jayyid
na
eh
sharaba
ya sharabu ne agara wakalla dakala yadkhulu jayyid sajada ya sujudu sharaka ya shuruku garaba ya garubu
na
shi nan da yawa yana da yawa a larabci yayi eh yes eh na'am
sajana yasjunu
yasjunu na'am wani naji kamar yayi magana misalan sun kare eh qaraba yaqrubu hasala ya hasulu an fade da kala
zahaba
eh zahaba ya zahaba akan wakalla ka gobci na'am yawa yasdufu saqata yasqutu ila akhirih to suna nan da yawa
na'am
eh babin yana da fadi a larabci eh ko dubu kake ne ma zaka iya zaka iya rubuta su
na'am
eh to mallan yace wa bina'uhu ginin sai yana zuwa li ta'diyati saboda ta'diya
na
eh amma fa galiban eh mafi yawa shi yafi zuwa mai ta'diya eh idan an ce ta'diya shine ya zan fi'ili yana buƙatar fa'ili da maf'uli
na
eh yana buƙatar ma'aikaci da wanda aiki zai fada kansa
na
shi yake kira ta'diya ƙetare iyaka kenan to mafi yawa shi wannan babin to yafi zuwa a haka amma yana zuwa lazimi to amma lazimin shi bai kai muta'addin sa yawa ba shi lazimi shine kuma wanda fa'ili kawai yake bukata fi'ili ne da ka ambace shi ka ambace fa'ili shikenan ma'ana ta cika mai ta'diya shi kuma ko ka fadi fi'ilin ka fadi fa'ilin to sai ka ambace maf'uli sannan ma'anar za ta zama kammalalliya to shine yace wa qad to qad dinnan litta qalili eh qad dinnan da ya ambata litta qalili mana ya karamta yazo yakunu laziman ya kasance lazimi misalul mutaaddi misalin mai ta'diya nahu nasara zaidun amran Zaidu ya taimaka ma Amru. Yanzu da cewa dai kai nasara Zaidu. Zaidu ya taimaka to ya taimaka ma. Kaga mai saurare yana sauraren me? To shine ta'diya. Shine ta'diya.
Na.
Dan bai yiwa a ce a yi taimako ko babu wanda an ga taimaka ma. Ko yana yiwa? To shine ta'diya. Kaga ya keta rufa'ilin sa ya bada maf'uli. Eh ya fada maf'uli an bayyana ko
na
wa misalul lazimi misalin shi kuma lazimi wanda shi fa'ili kawai ya wadatu da shi ba sai ka ambaci maf'uli ba to shine sai ka ce na hawo misali kharaja zaidu zaidu ya fita shikenan aina zaidu kharaja shikenan ma'ana ta cika eh ba ka da buƙatar wai sai an ce ma a ina ya fita ba ka da buƙata eh to kaga lazimi kenan kharaja ya kharuju kenan fa'ala ya fa'ulu eh to kharaja lazimi ne nasara shi kuma muta'addi ne yawa saboda haka ma'anarsa zaka kalla ta nan zata zai baka dama ka iya tantance lazimi da mai ta'diya in kaga ma'anarsa ta cika to lazimi ne in kaga kuma zance bai cika ba to muta'addi dole sai ka kirkiro mai eh maf'uli ko eh to kaga shi baya da wani iskali
na'am
wal muta'addi to abinda ake nufi da al muta'addi a yaren malaman tasrifi ba a luga ba dai an ka ce al muta'addi a harshen larabci dan ta'adda eh wanda yake ta'addanci yana keta alfarman mutane yana ketare iyaka abinda aka hana shi baya hanuwa to a larabci shi ake nufi da dan ta'adda to su ba wannan ma'ana suke nufi ba eh ba wannan ma'ana suke nufi ba sai ce huwa ma yatajawazu fi'l alfa'ili shine wanda yake ketare aikin mai aiki ilal maf'uli ya kai zuwa ga maf'uli bihi wato bayan ambata fa'ili kuma sai an kawo mai maf'uli kamar misalin da ya gabata nasara sai aka ce zaidun amran ko yawwa to ka gani kaga ya zama mutaaddi kenan shi nasara din wallazimu shi kuma lazimi ma'anarsa huwa ma lam yatajawaz fi'l alfa'ili wanda shi bai ketare aikin ma'aikaci ba ila almaf'uli bihi balle ya kai ga maf'uli bihi
na
bal waqa'a fi nafsihi ya auku ga shi fa'ilin kawai saboda haka bai buƙatar sai ka kawo masa maf'uli to wannan shi malaman tasrifi suke kira da lazimi a gane ko saboda ya lazimci fa'ilinsa wancan kuma fa'ilin bai ishe shi ba ya ƙara ba gaba to wancan mai ta'adiya shi yafi yawa a harshen larabawa a babin fa'ala ya fa'ul shi lazimin kaɗan ne to da za ka ɗauki alƙalami za ka yi kamin ka samu lazimi biyar to ka samu mai ta'adiya goma ko ashirin ko talatin su suka fi yawa su suka fi yawa a harshen wato larabawa albabu sani babi na biyu mun gama da fa'ala ya fa'ulu to sai fa'ala ya fa'ilu fa'ala ya fa'ilu to kaga fa'ala din dai an sake maimaita shi to bambanci shi ne kawai mudari'in ya fa'ilu mawzunuhu to abin awansa abin da za a auna shi da shi daraba yadribu ka gani daraba yadribu kaga ba a ce yadribu ba sai aka yi wa rawan din a mubari ko to kaga daraba yayi daidai da fa'ala shi kuma yadribu yayi daidai da yaf'ilu to kaga da kaji wani na ce maka ya darabu to bai je makaranta ba ko ka je na yansaru ko yansiru yana yi wa sadon fataha ko kasara bai je makaranta ba dan kabu-kabu ne a ilimi amma saboda haka yana cintan karatu ne a bakin hanya to shi yasa ya fada kuskure kuma me bai gane ba to suna nan da yawa kana sauraron masu da'awa da wa'azi da koyarwa zaka ga suna ta wannan kurakuran kuma na rashin sani ba wai na tuntuɓin harshe ba ne a kuskure ne na ba a sani ba aslan saboda ba a koya ba to wannan kenan to shine mala yace wa alamatuhu alamar shi wannan ma'aunin an yakuna aynu fi'lihi maftuhan fil madi aynu alkalima ta shi ta zamo da fataha a madi wa maksuran fil mudari amma a mudari kuma za ta zo da kasara kaga yadri ko
na
yadribu
na
yadribu
na
to shi ma ai yana da yawa ko ko bai da yawa to wabina'uhu aidan litta'adiyati galiban shi ma yafi yawa a layin ta'adiya mafi yawa wannan ma'aunin shi ma kamar wanda ya gabata ne fa'ala yaf'ulu to da fa'ala yaf'ulu da fa'ala yaf'ilu duka sun fi yawa a babin ta'adiya an gane ma'ana su buƙaci fa'ili su buƙaci maf'uli to wannan shi ya fi yawa a harshen larabawa to ina misalin fa'ala ya fa'ilu banda wanda ya kawo yajlisu
na'am
yawwa jalasa yajlisu
na'am
lazim ne ko mutaaddi
lazim
eh
lazim
lazim
na'am
eh lazim ne
lazim
to me yasa ya zama lazim dama akan ce dai jalasa ayi shiru eh
la yata'adda ila al-maf'ul
la yata'adda ila al-maf'ul to me yasa akan ce jalasa ala al-kursi ko jalasa ala al-tawila me yasa ake cewa haka nan ai da kawai sai a ce jalasa zaidu ko jalasa talibin ko ba sai an ce ala kaza ba eh eh yana ta'adda ji kaga sabanin shi kharaja
kharaja kaga shi da wanda
kaga ba a ce kaza eh
ba a ce kharaja ila kaza ko ala kaza
to me yasa ake cewa haka na'am jalasa zaidun ta ci ga to me yasa ake cewa jalasa zaidun alal kursi shi ne tambaya ban ce ta cika ko bata cika ba hmm na'am in ziyada fa'ida to kenan ma'anar bata cika ba in dai har sai an kara duk sanda ka ji kari ai kaga akwai naqasu jalasa muke magana mala eh mun gama da kharaja ai ko a koma can shi ma eh
shi ba kamar akwai da mabalubata shi
to tami
kharaja
kharaja
min al masjid ila
min al masjid to sai aka ce shi kuma jalasa
na'am
sai aka yi shiru zai daidai da kharaja a ma'ana
kharaja muhammad jalasa
muhammad
adam mutaaddi ne
eh na'am are nazari sosai eh a ƙara nazari eh a ƙara nazari na'am
lazim
galibi zai wahala ka ji dai an ce jalasa wani dole sai an faɗi kan abin da ya zauna a kansa wannan shi yafi yawa a zancen larabawa sabanin kharaja shi kharaja ayi shiru ba a ce zuwa kaza ba ko daga kaza yana da yawa to me yasa haka eh to akwai kura kenan to ina wani misali na biyu
na'am
fa'ala yaf'ilu
daraja
eh fahama yafhimu hawa kaje tsoron Allah yafhimu ai ba larabci bane ba ba larabin da ya taba fadan sa eh ya fahamu ake cewa a karwa kallah na'am
daraja
eh to kai shiru ya dare ji ko ya dare
eh
ya dare ji ko ya dare ji
ake
cewa
to
a cewa
eh ka da ba yakzibu
yakzibu yayi to sai wani
adalla ya
adilu adalla ya adilu eh na'am galaba ya galibu na'am to sai mi fa'ala yaf'ilu muke nema ka haddace ma'aunin awwalan kamin kai tunanin me zaka kawo in ka kawo sai ka auna haira kwakwalwarka in ka gama bai hawo to ba sai kai magana ba a ba a ce ya kabilu ya kabalu ake cewa babu ya kabilu a larabci siri ya kabidu da dadu to akwai wannan na'am sai wanda misali kuma fa'ala ya fa'ilu sun kare kenan kasara ya kasiru sai wanne to sarafa ya sarifu aha na'am eh na'am eh babu yamsifa a larabci aka rawa babu yamsifa kuna faɗa abinda ba larabci ba ku daina yi wa larabci ƙari kullum kuna faɗa da bidi'a kuma ba kun zama ɗan bidi'a yau a turka faɗa abinda babu ka zama ɗan bidi'a yau wa'ada ya idu me asalin ya idu yau idu fa'ala ya fa'ilu ke yauwa to in ka kai irin wannan sai ka koma ga asali na'am to Allah ya taimaka wa qad yakunu laziman to ita ma qad din nan litta qalili yakan zo kadan ya kasance lazimi na'am misalul muta'addi misalin mai ta'diya nahu daraba ko zaidun zaidu ya buga amran waye buga sai ka ce amran na'am daraba zaidun amran wa misalul lazimi nahu jalasa zaidun sai ka ce zaidu zaidu ya zauna to gashi an kawo to ai baku ba amsa tambaya me yasa ake kari a ce alaka za shi dai tambaya shi ne baku gaya min na'am tami ta ta'adiya to ya zama mai ta'adiya ke kenan ya zama mai ta'adiya ke da kashi biyu ne su abinda malaman tasrifi ke cewa akwai waɗanda su hatta shi jalasa din da kharaja din al'asulu su zamo lazimai amma kuma suna ta'adiya an gani? Lakin bilwasida sukan yi ta'adiya bilwasida to shi kuma nan yana magana ne kan masu ta'adiya da kansu shi ne karatun saboda haka jalasa al'asulu shi ne an ya kuna laziman amma wa qadi yakunu muta'addiyan bil wasila to shine amsar da na tambaye ku sai kun ka tsaya kuna ta allahu ayyishi mun yi shi cikin tasriful maidani illa dai lokacin da ake shi ba lalle bane hankalin ka na wurin amma ai dai wannan bayanin to akwai su akwai irin waɗannan afa'alu din to su suna daga ciki asali su lazimai ne amma kuma suna ta'adiya bil wasida shikenan khalas ka bada amsa na'am ba sai ka tsaya kana wani kewaye kewaye ba na ba tar an gane na'am to kenan kaga jalasa zaidun kaga alal asr da abin da yasa ne tambaye to zaka iya ganin kuma kaji an ce jalasa zaidun alal kursi to me yasa can aka ce jalasa zaidun aka yi shuru nan kuma aka ce jalasa alal kursi kaga dole akwai dalili to shine na so ku gane yayi ka gane dalilin da yasa nan an ka faɗi kaza nan kuma ba a faɗa ba nan yazo alal asal nan kuma yayi ta'adiya ne yayi aron hannu amma bil wasida na'am shikenan to Allah ya sa mu gane to nan zamu kwana a ƙarshen babe na biyu kowa ya haddace su da kyau fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ilu saboda haka sura guda hudu dama shida ne in dai sulasi ne mujarradi to ba zai fita daga waɗannan shida ba to da ka haddace su shikenan na'am duk wani fi'ili sulasi mujarradi zaka iya auna shi in an kai bayanin su in kaga ka kasa auna shi kuma mujarradi ne to ba ka gane karatu ba ko an nemi ka kawo misali ka kawo wanda ba shi ba to ba ka gane ba yana da kyau a yi shiri sosai shi tasrifi ya hataju ila al-hifz wa al-fahm ma'an sai ka haddace kuma sai ka fahimta har da kawai ba ta isa kamar yadda fahimta kawai ka gane ita ma ba ta wadatarwa dole sai ka hada biyun duka saboda amfanin hardan wataran za a kawo ma kuma ana buƙatar kai bayani to in baka haddace babu abin da zaka iya fada sannan ka'idodi ne ka'ida kaza ka'ida ka'ida kaza in baka haddace ba koda ka san ka'ida sai ka manta so haka in ka zo wajen dabbaka ta ba zaka iya dabbaka ta ba da an baka littafi ba wasali kana fara ja sai aga kana fada rami kada fada rami kuma ga ka'ida ai ma bayanin ta to alamun ka gane yanzu kana iya dabbaka ta me ai kace na ba taran gane to wannan shine sannan in ka ji wani ya sake ta sai ka ce to wannan ya abun nan ya saki layi saboda haka ga abin da addini to akwai irin wayannan kurakurai da yawa wajen ustazai masu koyarwa to da yake ilimin yayi karanci a mutane to shi yasa zaka ga mutane kaman ma dai ba a damu ba amma su wanda suka san abin to su suka san abin da suke ji na al-akhda suna ji yau ka gani da yake an dan fi kula da nahwu misali ya zaka aje a rafin karshe da sauransu amma wazifar tasrifi ai ta fi ta nahwu fadi ai to an fi kula da nahwu shi yasa tasrifi ba a cika samun masu abin nan amma an fi samun kurakure a bangaren tasrifi fiye da kurakuren da ake samu a nahwu zaka ga mutum ko tafsiri yake ko wa'azi yake kamin yayi kuskuren nahwu uku yayi na tasrifi kila goma ma sosai shi a babban ana sosai ku ai yafi yawa yafi yawa sosai haddace su zaka yi kana ta abin nan kana ta tilawansu kaman fatiha dole sai sun zamo daman walahaman yawo jini da tsoka haka ake bukata ya kai to ba ku ga karatu ake ba sai ku bari sai an gama to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah